بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله منزل الكتاب ومجلي الذهاب وهازم الأحزاب الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. القائل وقوله الحق. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اهتدى بهديه إلى يوم الجزاء. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا 25 هو رمضان كل شيء. يومنا 26 هو رمضان جرن مسلم الله صلى الله عليه وآله وسلم جهود إلى تليه طول 42 وان دي لي دا تقوص دوتن بير شكرة جهودية 20 وان مسلاتي مسجد أهل البيت والصحابة لكي وان الله ينهى صارر أتكي وان غبوات تلو مدى أتكي وان قدنا منك دونا إن مكيقبات تفسير القرآن muna roƙon Allah ta'ala ya sa Qur'ani ya zama sababin tsira gare mu duniya da lahira. Abin da aka ce mi a cikin wannan littafin Allah ka ba mu ikon mu wanda aka ce kuma mu bari Allah ka ba mu ikon bari abin da aka ambata na rahama a ciki Allah ka haɗa mu da shi duniya da lahira na azaba kuma Allah ka tsare mu da shi duniya da ainihin wato lahira. Kamar yadda aka sani idan mutane sun shuro da saƙuna muka yi bayani idan da lokaci yau akwai ƴan uwa da suka turo saƙuna shi ma adadin yana da yawa amma zan faɗi wasu a gurguje. Akwai wato Najib H. Adamu ya aiko da 500 da yamman nan, sannan akwai Abdullahi Bello 2000, sannan akwai wani bawan Allah Naira 200 ne, sannan Muhammad Dariu 1000, sannan akwai wani bawan Allah Basuna 1000, sannan da kuma Lukman Aliyu Jibrin 1000, sannan da kuma Muhammad sai kun dan rage lasibi kana. Muhammad Sahal Rabiu 10,000, sannan akwai wani bawan Allah 500, sannan akwai Ismail Salis 10,000, Inusa Alhaji Umar Inusa Naira 1,500, Ali Abubakar shi ma 1,500, sannan akwai Wakasu Adamu shi Naira 1,000, sannan akwai Shehu Ilyasu 2,000, sannan akwai wannan Basuna Naira 1,000 ne, sannan akwai wani bawan Allah Suleiman Isiya Alhaji Naira 1,500, sannan akwai Muhammad Abdullahi shi ma Naira 2,000, sannan akwai Umar Nura 2,000, sannan akwai Murtala Ibrahim ni ina ganin Naira 1,000, sannan akwai Ahmad Muhammad Khalil Naira 3,000, sannan akwai Mutallif Musa Naira 3,000, sannan akwai Musa Jibrin Kagara Naira 1,000, akwai kuma Isa Umar Ibrahim Naira 2,000 shi ma, sannan akwai Abba daga Gashuwa Abba Shuwa Muhammad 1,000, sannan akwai Isa Yaƙub Jega Naira 2,500, da dai ire-iren su waɗanda suka aiko da saƙo jiya ba mu faɗa ba. To abin ne kusan koyaushe in ka ce za ka yi ta faɗa irin wannan abin yana da yawa, kuma mun ci wannan mu'assasa miliyoyin kuɗi take buƙata yanzu, amma mutanen da suke ba da wannan gudunmawar wala su yi ƙoƙari mun gode musu Allah kuma yi musu godiya Allah ya saka musu da alheri domin abun ya tsare mutuncin da'awar mu a lokacin da muke bukatar abin da zai tsare mutuncin da'awar ya kawo ta har zuwa wannan lokacin wasu kuma suna yin abin da yafi haka a koyi kuma duk duniya a in ba Allah ba sa so kowa ya san abin da suke kuma su ne mafi yawancin wanda suke taimaka ma ita wannan tafiya din a kan number din 0027 33918 sunan banki standard IBTC sunan account din ashabatu al-kiram sannan lambobin wayan da in ana buƙatar ƙarin bayani za a nema akwai 0803238 sai 069 sannan akwai 0803975292 sannan akwai 0806571870 sannan akwai 0803783450 dukkan waɗanda suke aiko da kuɗaɗensu don addini ya ci gaba to muna roƙon Allah subhanahu wata'ala Allah ka ciyar da al'amuran su gaba Allah ka buɗa musu hanyoyin samun arziki kada Allah ya toshe musu sannan Allah madaukakin sarki ya buɗe musu hanyar arzikin fiye da yadda suke neman arzikin sannan abin da ke hannunsu na arziki din Allah ya tsare musu shi ya kuma sa musu albarka sannan ya yi musu babban arziki na samun makotaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gobe alkiyama dan tsarkin sunayensa akwai tambayoyin mutane gaskiya malam Usman ya ce na buɗe kofar tambaya kuma da gaske ne amma kusan kodo shi in muka ce za mu dinga amsa tambayoyin to kafin in ankara sai in ga awa ɗaya ta yi wallahi to shi ne matsalar da za a dinga samu saboda awa ɗaya ne da ka fara karatu wallahi wani lokaci sai inda kamar ban ma yi minti 15 ba a jike min haka to sai in rasa ya zan yi to shi ne babban matsalan gobe ma rage wasu akwai dan uwa malam Aliyu Muhammad ne ta kanasta sakwa ta birnin Shehu ya shigo wannan gari kuma yana tare da mun Allah ya yarda da nan har ranar da za mu rufe wannan karatu tunda dama idan an je ta sankwaton ana tare Malam Ali wannan makaranta dama kai memba ne tana maka ainihin wato barka da zuwa kuma yadda ka zo wannan gari na Kaduna lafiya muna baka addu'a Allah madaukakin sarki ya mayar da kai gida ainihin wato lafiya a jiya mun tsaya a aya ta 33 za mu tashi aya ta 34 ya ayyuhal ladina amanu akramakallahu bismillah
a'udhu billahi minash shaytanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون
Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya kuwanne ku kai imani da Allah ittaqullaha ku ji tsoron Allah wabtagu ku nema ilaihi zuwa ga Allah din alwasilata abinda zai kusantar da ku zuwa ga Allah da buƙatunku wajahidu fi sabilihi kuma ku yi jihadi don addinin Allah madaukakin sarki ya ɗaga me yasa la'allakum tuflihuna lallai tabbas idan kuka yi jihadi din Allah madaukakin sarki zai daga darajar ku duniya da ainihin wato lahira Ibn Ashur a littafin sana'at tahrir wa tanwi yace wannan ayat da muke ganin ta kaman jumla ce a ikradiyya Allah ya kawo ta tsakanin wannan innal ladina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an da kuma waccan ayar gabanin ayar wasari'u wasari'atu kai maganin sata ake ko da hukuncin waɗanda suka yi sata sannan sai Allah ya shigo da wani bayani a ciki kafin ya koma can ya ci gaba da maganin kuma abin da ya shafi hukuncin sata da su masu yin sata din idan muka lura da wannan kira na ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani irin wannan tafaskar li'irabi ya riga ya gabata a baya ba guri ɗaya ba gurare ainihin wato da yawa domin ya ayyuhal ladina amanu ayyatun munada ne nakira maqsuda wasmul mawsul badal ne wal jumla sila jumlar da ta biyo ba alladina amanu wato amanu ita ce silatul mawsulin la mahalla laha min al-i'rab to sannan idan muka kalli ittaku zamu ga cewa fi'il amr ne mabniyun ala hasfi harfi illa al-ittisalihi bi waw al-jamaa wal waw fi mahalli raf'in fa'il lafzul jalala shine maf'ulun bihi la ittaku sannan al waw harfu atfin ne ittaku shi ma fi'il amr ne ilayhi al-jar wal majrur ne al wasila kuma ita ma wato maf'ulun bihi ce na fi'ilin ittaku kamar yadda ittaku yake da maf'ulun bihi haka nan wabtagu yake da maf'ulun bihi shine al wasila nashi sannan wajahidu fi sabilihi amma zamu ga wajahidu bai mubashar kai tsaye ba zuwa ga maf'ulun bihi sai ya zamanto yana da al jar wal majrur wanda zai zamanto shine shubhu jumla fi mahalli nasbin maf'ulun bihi ainihin wato nashi da haka zamu ga cewa wannan kiran da Allah ya hada abu guda biyu ya ayyuhal ladina amanu sannan sai kuma ittaku imani sannan ga kuma taqwa suna da alaka zamu ga cewa ko wannan watan ramadana da muke ciki abinda Allah ya fara kira akan su shine ya ayyuhal ladina amanu sannan yace kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaquna saboda alaqar imani da taqwa saboda alaqar da suke da shi to zamu ga cewa irin wannan kiran ba nan kadai bane Allah madaukakin sarki yake hada imani da taqwa mubasharatan kafin wani umarni ya biyo ba yayin da irin wannan kiran Allah ya yi shi ya kai kusan waje 90 a Qur'ani amma guraren da ya kira imani da taqwa ya hada su haka to ba su da yawa in mun dauki ayar riba da yace ya ayyuhal ladina amanu taqullaha kunga amanu taqullaha sai yace wa zaru ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin dama duk inda kaga wannan to ɗayan biyu zai fito ko dai za a ce maka kai ko za a ce maka kabari sannan zamu ga Allah yana ce mana ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun sannan Allah ya ce mana ya ayyuhal ladina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida sannan zamu ga Allah ya ce mana ya ayyuhal ladina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin sannan Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ittaqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflayn min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim sannan Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat ligad wattaqu Allah inna Allah khabirun bima ta'malu wayannan sune guraren alqur'ani to za ku ga in ya hada imanin da taqwa a daidai lokacin za ka ga ko dai za a ce maka kai ko a ce maka kabari wannan da ke gaban mu ittaqu bayan taqwan shi ma umarni ne to wabtagu ilayhi alwasila umarni ne ka nemi abin da zai kusantar da kai zuwa ga Allah da bukatunka sannan ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna hanini kakka kuskura kai wa kanka ka sassaba in zaka mutu to ka mutu kana rike gangam rike da addinin musulunci sannan ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida shi ma umarni ne in zaka faɗi magana ka faɗi magana da take ta dace da daidai sannan ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu ma as-sadiqin ka nemi tawagar masu gaskiya ka shiga cikin su sannan ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi sai aka sake maimaita shi imani din sannan nan aka ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha to wal tanzur nafsun ma qaddamat ligad kowa i duba ya gani wani aiki yake ma kansa dan gobe alkiyama ka duba ka gani kuma malamai sun ce Allah ya kira gadan gobe ne kamar yadda yau asabar muke da tabbas lahadi za ta zo gobe kuma tana da saurin zuwa
to haka alkiyama take a gurin Allah shi yasa kawai yake mata gadan gobe karka dauka abun ko yana da wahala al-imam ibn jarir at-tabari yake fada yace ya'ani jalla sana'uhu bidhalika abinda Allah ke nufi da wannan ya ayyuhal ladina sadaqu Allah wa rasuluhu ya ku wanda kuka gaskata Allah da manzon Allah fima akhbarahum cikin abinda ainihin wato suke ba ku labari wa wa'adahum min as-sawabi abinda suke muku alƙawari na cewa in kun yi kaza akwai lada aw wa'ada min al-iqab da abinda Allah ya yi muku kyacciwa na ukuba sai ce ittaqullaha ku ji tsoron Allah yace yaqulu ajibullaha fima amarakum ku karba ma Allah cikin duk abinda Allah ya hana ku yace ku bari wa anahaakum bitta'ati lahu fi dhalika sannan ku yi wa Allah da'a cikin barin wannan abu وحققوا إيمانكم سننكو تبتا إيمانكم وتصديقكم ربكم سننكو قد تأبنجدكم ونبيكم دأبأنبكم بالصالح من أعمالكم كواهي أقرن يأيك تأيكي ميكو تبندنا نقول دي سيدي كرا تدام دا أولا ريد داما الله مدك كنسر كي سيتي على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون menene ma'aunin da kake zama waliyi na Allah sai yace alladhina amanu wa kanu yattaqun shine ma'aunin nan yace ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wabtagu ilayhi alwasila ala inna awliya allahi la khawfun alayhim wa lahum alladhina amanu wanda suka imani ga takawa shine kawai sai sai ko islam ibn jamia yake ta man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan in dai kana da imani kana kai muttaqi ne ba kosta ake nada ake nada ba asa wani mutum yana zazzara ido kai wani sun nada wani shine wali a gashi nan zamu ga Allah ya ba mu labarin annabi salih cewa wala qad arsalna ila samud aqahum salihan an ibudullaha fa ilahu fariqan yaqtasimun dai yaji yace su bauta ma Allah sai ga gida gari ya dare gida bi ana ta rikici dan dole dama tsakanin tauhidi da shirka sai an samu rikici tsakanin bid'a da kishin bid'a dole sai an samu matsala qala yace musu ya qawm ya ku mutane na limatun ta'jiluna bis-sayyi'ati qabla al-hasana me yasa kuke neman gaggauto da mummunan abu kafin kyakkyawan abu da mutumin da ana zaune yace Allah ya kawo bala'i kaga ai yana neman mummunan abu laula tastaghfiruna Allah me yasa ba za ku nemi gafaran Allah ba la'allakum me ya musu ayan sai wa kana fil madinati mai Allah ya fada a gaba Allah sai ya ce wa kana fil madinati a cikin wannan garin da annabi salihu yake akwai committee na mutum tara a garin maballata ne kuma ba gyara suke ba wannan yasa a wannan committee suka zo suka kafa a wannan committee suka zo suka yi mitin da daddare mai suke fada a cikin garin da
qalu taqatu billahi man yubayyinahu wa ahlihi thumma lanqulanna walihi ma shahidna mahlika ahli wa inna laqadirun
qalu suka fada wa junansu da aka zo mitin da daddare kuma a wajen mitin din Allah yake taqasamu billahi sai da kowa ya rantsuwa da Allah ya dauki alƙawari yace abinda ya kamata mu je a yi masa lanu bayyi tannahu wa ahlihi a je a kashe shi da shi da iyalansa gabaki daya idan mun sa an kashe shi da daddare sannan mu dawo umma lana qulanna li walihi sannan mu fada ma ɗan uwansa mu ce ma shahidina ma halika ahlihi wallahi ba mu san yadda aka yi ba aka kashe iyalansa mun kafa kwamitin bincike sai an dauki mataki wa inna la sadiqun kuma wallahi wannan magana da muke faɗa muku ba mu san abin da ya faru ba gaskiya ne da
suka
fanzur me
فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِهِ يُؤْمِنُونَ
الله يكي ومكروا ستقول دبارة مكرا wanda za ta kashe annabin Allah da shi da iyalansa wa makarna makaran muko maka shirye dabarar da zamu kubutar da shi da mutanansa kuhum la yashuru amma Allah yace ba su ba su san irin dabarar da mu muka kulla musu Allah yace fanzur ka kalli kaifa kana aqibatu makari karshen makircin da suka kulla da ya koma kansa kansu Allah yace anna damarna wa qawmuhum ajmain mun darkake su da mutanen su ga baki daya sai Allah ya ce fatilka buyutuhum khawiyatan bima zalam ga gidajen su nan Allah ya ce mun rurrusa saboda zaluncin da suke Allah ya ce inna fi zalika laayatin laayatan liqawmin ya'lamun a cikin wannan abin da Allah madaukakin sarki yayi akwai abin lura amma fa ga mutanen da suka san girman Allah sai Allah ya ce wa anjaynal ladina amanu wa kanu yattaqun sai muka tseratar da waɗanda suka yi imani kuma suke da taqwa imani da taqwa sannan wani wajen Allah ya ce wa amma samudu fa hadainahum fastahabbul ama ala alhuda da haka fa akhadathum as-sa'iqatul azab alhun bima kanu yaksibun wa najjayna alladhina amanu wa kanu yattaqun kuma haka Allah ya ce muka tseratar da masu imani da taqwa to wannan yasa zamu ga Allah yana ta ce mana walau anna ahlul qura da mutanen wani gari amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardi da za su yi imani su yi taqwa to da mun bude musu kofan albarkoki ba baraka ba barakat albarkoki da yawa amma ina mutane sun karyata sai matsala ta biyo ba da haka za mu ga yana ce mana wa kulu min ma razaqakum Allahu halalan tayyiba wattaqu Allaha alladhi antum bihi mu'minun ku ci abinda Allah ya azurta ku da shi sannan ku ji tsoron Allah da ku kuka yi imani da shi masu sihiri da ya gama magana da su cewa yayi walau annahum amanu wattaqu lamasubatun min indillahi khairun law kanu ya'lamun da a ce sun yi imani sun yi taqwa da abinda za su samu na sakamako a wajen Allah ya fi haka sannan gabaki dai Allah ya ce mana wala ajrul akhirati khairul lil ladina amanu wa kanu yattaqun ladan da zaka samu a wajen Allah ya fi zama alheri ga waɗanda suke suna da imani suna da taqwa da haka malamai suka ce duk abin da ya shafi takalifatu da Allah ke dora wa dan adam ya ce yayi ko ya bari to ya kunshi abubuwa ne guda biyu babu na uku na farko akwai tarkul manhiyat barin duk abin da Allah ya hana kai ce ka bari wanda ga wannan ne aka yi ishara a cikin wannan ayat da ya ayyuhal ladina amanu sai aka ce ittaqullah na biyu shine akwai fi'ilul ma'murat aikata abin da aka ce maka kai wannan shi kuma ya kunshi wabtagu ilayhi alwasila na haka malamai suka ce dama ma'aunin da zaka gane cewa kai matsiyaci ne a lahira ko ba matsiyaci bane kai to sai ka auna kanka da ma'auni biyar to wannan ma'aunin biyar yana daga ciki wannan guda biyu na farko Allah subhanahu wa ta'ala zai dama jarrabe ka a duniyan nan da umarni za a ce maka kai kuma za a sa ido za a ga alaƙar ka da umarnin Allah wajen yi sannan za a ce maka ka bari za a sa ido za a ga alaƙarka da umarnin Allah wajen bari sannan wani lokaci abinda aka ce maka kai sai a zo a zagaye shi da abubuwa masu wahala wani lokaci abinda aka ce maka ka bar shi sai a zo a zagaye shi da abubuwan da ranka take so dan ka gane tun kana ciki dama da Allah ya ce nabtali za mu jarrabe ka dama in baka san matsala to kakka zo duniya daga ran da mamaka ta yunkura za ka ce na kuɗa ka tana in ka ce mata a'a tana in ka ce a'a ba za ka duro ba amma kana durowa duniya masifa ta farko da za ka ce karo da ita shine za a samu wata ungozuma ga malam sanan nan wanzu mi a dadi cibiyan mutum dare da ko almakashi kaga masifa ta farko kenan ko masifa ta bi kenan ta farkon kana durwa da inya inya mutum zai ta biyu a nemi wani almakashi ko reza a datsa cibiyar mutum ta uku a nemi wani ruwan zafi a danna mutum a ciki yana fa zuwa duniya yake cin karo da wannan matsalar ka gani so sannan abu na uku za a jarrabe ka da samu sannan za a jarrabe ka da rashi sannan za a jarrabe ka da yin laifi a gani zaka koma zuwa ga Allah ka tuba ko ba za ka yi ba zaka ka auna kanka da kyau ka gani me alaƙar ka da waɗannan abubuwan wasu an ce su sinki wasu an ce su bari sinki bari wasu an jarrabe su da matsaloli sinki haƙuri wasu an masa ni'ima sinki godiya wasu suna ma Allah laifuffuka ba su ma yarda laifin da suke laifi ba ne ballantana su dawo su gyara kaga akwai rigima to shine sai Allah ya ce wabtagu ilayhi alwasila ku nemi tsani zuwa ga Allah to shi yasa anan ne wasu ke yin cuwa-cuwa sai suka ɗauki kalman alwasila suka fassara ta da tawassuli shine a ce wani dan datin ana maganar tawassuli a yi da annabi har aka dawo kowa ma da shi ake to shi yasa nan wajen sai na ɗauko tafsiri kaga firi ya da tafsir na Sheikh Ibrahim wannan kuma tafsiri ne na Ibn Arabi sannan wannan kuma na Hajjul Balaga ne na 'yan Shi'a duka za ku ji mai malamai suka ce akan wannan matsalar don kada ka zo kai magana wani ce ai wahabiyawa ne rabu da su wahabiyawa ne to na farko babban malami na tafsiri al-Imam Ibn Jarir at-Tabari da yazo kan wannan ayan yace wabtagu ilayhi alwasila yace ya kula Allah yana cewa wani san mu haka muke tafsiri tafsiri koma wa magabata ake mai magabata suka ce ba in baya ba fa kalafa min ba'dihim khalfun watlubu sai yace ku nemi alqurbata ilayhi kusanci zuwa ga Allah ta yaya sai yace bil amali ta hanyar aiki bima yurdihi da abinda zai yadda da Allah din kenan ba a zauna ba ana dan alfarma wane shi wannan da ya samu alfarma a gurin Allah aiki fa'ifa shi ya ki yin aiki ya zauna yana Allah dan wane dan wane sai yace wal wasila hiya al fa'ila min qawli al qa'il maganan mai magana da yake cewa tawassaltu ila fulanin bi kaza sai yace bi ma'ana taqarrabtu ilayhi na kusance shi yace wa minhu qawlu an tarata daga ciki akwai maganan an tara da yake cewa innar rijala lahum ilayki wasilatun an ya'khuduki tahallaki takahali wa takaddani yana fadau wata mata ne to innar rijala lahum lalle su madaje gare su ilayki zuwa gare ki wasilatun suna neman kusanci an ya'khuduki takahali wa takaddani sai ce ya ani bil wasila shine alqurbatu kusanci kenan in mun dauki maganar al-Imam Ibn Jarir at-Tabari ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wabtagu ilayhi alwasila shine ku nemi aikin da zai kusantar da ku zuwa ga Allah ba a zauna ana cewa Allah dan wane ba sai yake cewa minhu qawlul akhar daga cikin maganar wasu daga cikin mawaka cewa idza ghafala alwashuna udna li wasmina وعاد التصاف بيننا والوسائل سيتي سنن قال اللبيد الشاعر ارى الناس لا يدرون ما قدر امرهم على كل ذي لب الى الله واصل ذاك دك وانن ده معنى القربه قصنشي babban malami na tafsiri aminu shinqiqi a cikin littafin su adwaul bayan fi idahil qur'an bil qur'an me yake cewa yace fadin Allah da yace wabtagu ilayhi alwasila sai ce in ilam ka sani anna jamhurul ulama'i da yawa daga cikin malamai sun tafi cewa ala anna al murada bil wasilati huna abinda ake nufi da wasila anan wajen yace huwa al qurbatu ila Allah ta'ala shine kusanci zuwa ga Allah amma ta wata hanya shine bimtisali awamihi ta hanyar bin umarnin Allah wastinabi nawahihi da kuma nisantar abin da Allah ya hana sai yace ala wafi ma jaa bihi muhammadin sallallahu alaihi wasallam war ya dace da kuma yadda annabi ya zo da shi daga gurin Allah bi ikhlasi بإخلاصٍ في ذلك لله تعالى كما كيدان الله سيكتوى لأن هذا وعده هو الطريق الموصلة إلى رضا الله تعالى لمن ونن إتتي كأي حنية ذات كيك زواك سامك وصنتي زواك الله إن الله يتيك يا أبو كي إن يتيك بري كبري فنن كيدان الله كما كيأكا كرنت ومأزن الله صلى الله عليه وسلم سيكي ونيل ما عنده لسام أبنك يقولن الله إن من خير الدنيا والآخرة أنا الهير الدنيا للآخرة سيكي وأصل الوسيلة أصل الوسيلة شين الطريق حنيا التي تقرب إلى الشيء وكذا تقصن تدك يزواغ أبو وتوسل إليه وكذا تسادك يزواغ أبو سيتي وتوسل إليه وهي الأمل الصالح شين أيكي ميكو سيتي ونن بإجماع العلماء بإجماع معلمي لأنه لا وسيلة إلى الله بذاك تقسام أبن ذي قسن تاك زواغ الله با يتي إلا باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم سيتعنيب بمن زن الله كما يدى ابن القيم يكي سوى طرق الهدى مسدودة إلا على من أما هذا الوحي والتنزيل دوة عنيا دوانة أن أدم زيبية سعد زواغ الله وحنير أن توشي تسي إن يادا ويابت عن من زن الله صلى الله عليه وسلم سيتي وعلى هذا أكن ونن فالآيات وإن آية مبنية للمراد من الوسيلة كثيرة ayo inda suka zo suka gina cewa ga abin da ake nufi da wasilar nan suna da yawa a cikin Qur'ani tunda an yarda cewa Qur'ani sashin sa yana fassarawa sashi yace Allah ya ce mana wama atakumur rasul fakuduhu wama nahakum anhu fantahu sannan Allah ya ce kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni sannan Allah ya ce kul ati'ullaha war rasul irin wa'annan sai yace an ruwaito daga Abdullahi dan Abbas yana cewa annal murada bil wasila al hajja ita ce bukata kenan yanzu idan mun dauki maganar Abdullahi dan Abbas a matsayin sanatur jumal al qur'an al hajja bukata ko yanzu muna da ma'ana guda biyu a karkashin ayar al qurbatu kusanci sannan almi al hajja ita ce bukata sai yace walamma sa'alahu nafi'ul azraq hal ta'riful arab yayin da Nafi al-Azraq yazo yana sa tambaya saka masa doguwa kawadis ne daga cikin su yace masa har ka ji ko ka san larabawa suna fadar wani abu dangane da wasila an shada lahu baita an tara sai ka wannan baitin na an tara yace innar rijal lahum ilayki wasilatun yace ya'ni lahum ilayki hajjatun sai Abdullahi dan Abbas ya fassara kalman hajja a wajen da ma'anar bukata sai Allamatu Shaqidi yace wa ala hadhal qawli الذي روي عن ابن عباس اكن wannan zancan da aka ruwaito daga Abdullahi dan Abbas fal ma'ana wabtagu ilayhi alwasila kuni muku wasila zuwa ga Allah shine watlubu hajatakum min Allah kuni mu bukatar ku a gurin Allah sai ce li annahu wahdahu domin Allah shi kadai huwa alladhi yaqdiru ala ihta'iha in kana neman haihuwa sama da kasa kowa ya san ba wanda ya ce baka haihuwa in ba wa ba kenan kaga fasara Abdullahi dan Abbas hayin tana kai da haka ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wabtagu ilayhi alwasila shine duk wanda yake da bukata ya neme ta a gurin Allah shi kenan sai yake cewa wa mimma yubayyinu ma'ana hadhal wajh na daga cikin abin da ke bayyana wannan fuskar fadin Allah da yace innal ladina ta'buduna min dunillahi wanda suke bauta ma wani wanda ba Allah ba la yamlikuna lahum rizqan basu mallakiwa ba sai ce fabtahu inda Allah rizqa idan kun tashi ku nemi arziki a wajen Allah wa abuduhu washkuru la da kuma ga Allah yana faɗa yana tawassalullaha min fadlihi a suratul nisa'i sannan ga manzon Allah ya koya Abdullahi dan Abbas din yana karami cewa idza sa'alta fas'alillaha in zaka nemi abu to ka nema a wajen mai a wajen Allah to shine da ya gama sai ce qala muqayyiduhu afallahu anhu dai daga cikin malaman su yake cewa at-tahqiqu tabbatar da abin da yake daidai fi ma'anal wasila huwa ma zahaba ilayhi ammatul ulama abinda mafi yawancin malamai suka tafi akan shi min annaha at-taqarrub ila Allah ta'ala cewa neman kusanci zuwa ga Allah bil ikhlas lahu fil ibada ka tsarkake Allah ga ibada ala wafi ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam akan yadda annabi yazo da ibada daga gurin Allah magana wani abu malamai suna da wata kaida cewa al-ikhlasu wahdahu la yakfi ikhlasi shi kadai a wajen ibada bai wadatar shi yasa muna da ma'auni daya dayan kuma sai an tafi lahira ka shigo masallaci kai sallah sallah ana buƙatar kai dan Allah sannan kai sallah akan karantawan manzon Allah idan ka shigo masallaci kai sallah ya saba wa sunna wannan aikin zahiri ne muna iya ganewa mai hukunci amma abin da ke zuciyarka dan Allah kai ko ba dan Allah kai ba wannan kuma sai an je lahira shi zai hukunci ko ba shi zai hukunci ba shi zai hukunci to in kai aiki dan Allah amma baka yadda annabi ya karanta ba matsalar ba ta warwarwa idan kai aikin yadda annabi ya karantar a zahirin sa amma zuciyarka babu Allah matsalar ba ta warwarwa sai yace wa tafsir ibn Abbas maganan Abdullahi dan Abbas dakhilun fi hada ya shiga cikin wannan li'anna du'a Allah wal-ibtihal ilayhi domin neman abu a wajen Allah da kuma naciwa da yin addu'a fi talabil hawaiji wajen neman biyan bukatu min a'azami anwa'i ibadatihi allati hiya alwasila ay yana daga cikin mafi girman hanyoyin da suke kusantar da dan adam zuwa ga Allah tunda ai Allah ne ya shela da kansa yace wa qala rabbukum ud'uni ku nema ni dan amsa muku wa idza sa'alaka ibadi anni fa'inni qarib duka gurare a qur'ani in ka cire wannan idan irin wannan uslubin na tambaya yazo idan babu ne na fatawa za ku ga Allah zai ce annabi kul ka ce kaza wa yasalunaka an kaza Allah zai ce kul kaza amma wannan mauqifi ne da Allah bai buƙatar wani mahaluki ya shiga tsakanin dan adam da Allah da yace wa idza sa'alaka ibadi anni sai ce fa inni qaribun ku bai ce fa kul inni kaza ba a bai fada haka ba dan ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a buƙatar ya shiga wannan tsakiyar tsakanin dan adam da Allah madaukakin sarki sai yace wa bi hada tahqiqi da wannan tabbatarwa din ne ta alamu zaka san cewa annama yaz'amuhu kaseerun min malahidati atba'il juhali abinda da yawa daga cikin mulhidai karkatattu mabiya jahilai suke fada almudda'ina littasawwu wannan suke da'awar sufanci min anna almurad bil wasila fil aya wai abinda yake nufi da wasila a wannan ayar al-shaykh wa ka samu shehin malami alladhi yakunu lahu wasita bainahu wa bain rabbih wai wanda zai zaman to shine tsakiya tsakaninka da Allah yanzu da kun yi tafsirin magabata abu biyu wabtagu ilayhi alwasila shine at-taqarrub wal haja ka nemi abinda zai kusantar da kai zuwa ga Allah ta hanyar aiki mai kyau in kana da bukata kakka neme ta gurin kowa ka neme ta wajen wa amma su tafsirin su wasu daga cikin su a'a ka nemi shehi shehin shine wabtagu ilayhi alwasila shi shehin shi zai zama tsakiya tsakanin kai da wa kai da Allah sai yake cewa min anna almurad bil wasila fil aya ash-shaykh alladhi yakunu lahu wasitatun bainahu wa bain rabbi annahu takhabbutun fil jahl wal ama yace wannan fagauniya ne cikin jahilci da makauta wa dalalun mubin da kuma bata mabayyani wa tala'ubun bi kitabillahi ta'ala kuma wasa da qur'ani wa ittikhadul wasa'id min dunillahi a dauki wani mutum a ce a dinga sashi ya zama tsakiya ba Allah ba wanda inda babu wani mahaluki da ya kamata ya zama tsakiyar min usul kufr al kufar dama usul ne na kafirai kama sarraha bihi ta'ala fi qawlihi anan kamar yadda zamu ga Allah yana fada yana cewa inda zaka tambaye su walladhina ittakhadhu min dunihi awliya rasima kama na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa da kuma fadin Allah da yake cewa yaqulu ha'ula'i shufa'auna inda Allahi haka za su fada sai yace fa wajibu ala kulli mukallafin ya wajaba ga duk wani mukallafi an ya alama ya san cewa anna at-tariqa al-muwassila ila Allahi wa jannatihi ila ridha Allahi wa jannatihi hanya da zata sada ka zuwa ga Allah da aljannarsa wa rahmatihi da rahmatsa fi ittiba'u rasulihi sallallahu alaihi wasallam ita ce bin manzon Allah wa man hada an zalika duk mutumin da ya karkace mu wannan faqad dalla sawa as-sabil ya kauce wata farki madaidaici yace laysa bi amaniyikum wala amani ba da gurin da kuka yi ba kawai da mutun yayi gurin abu kaza in irin wannan gurin ne ahlul kitabu sun riga ku idan su jikokin annabawa ne shi yasa sai Allah yace man ya amal su'an ba ruwan Allah ko kai dan waye in kai ma Allah mummunan abu aka je lahira huta zai saka ba abin da ya dama Allah da kai dan wane ne kai kana da alaka da gidan wani babu ba zai taba yiwa ba sai yake cewa a wannan shine sai yace wa zahiru anna alwasila fi baita an tara ma'anaha at-taqarrub aidan ila al-mahbub shine kusanci zuwa ga wanda yake abun so ne mun san cewa Allah san sa ne asali duk wanda ka sani wanda ba Allah ba san sa ba asali bane rashin ne san Allah wataƙila kana iya cewa annabi in ce maka hashi domin Allah da ya gama cewa walladina amanu ashaddu hubban lillahi san annabi rashin ne na sanwa muna san annabi ne dan Allah madaukakin sarki ya ce a so shi shi yasa wanda Allah ya ce a ƙi shi da yaula mu ƙi shi dan kinsa ibada ne haka wanda Allah ya ce a so shi zamu so shi dan san sa shi ma ba to shi yasa muka fi san annabi sama da kowa saboda san annabi sallallahu alaihi wasallama ibada ne sai yake cewa li annahu wasilatu linail almaqsud minhu domin wannan tsari ne da zai kai ka zuwa ga abin da ake ainihin wato nema wannan maganan al-imam al-qurtubi maganar sa ce sai yake cewa walida anshada baita an tara al-madhkur ibn jarir wal-qurtubi wa ghayruhuma li hadha al-ma'na allati dhakarna har tafsirin al-imam al-qurtubi in ka koma zaka ga sun kawo wa jam'u al-wasila shine al-wasa'il wa minhu qawl ash-sha'ir idza ghafala al-washuna udna liwasmina wa adat tasafi bainana wal-wasa'il sai yace wa hadha alladhi fassarna bihi al-wasila wannan abin da muka fassara kalman al-wasila da shi huwa ma'ana aidan fi qawlihi ta'ala shine ma'ana abin da yazo cikin fadin Allah ta'ala a suratul isra'i da yace ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihim al-wasila wayan can da kuka koma kuna bauta ma su ma san musulunta yanzu aikin alheri suke neman kusanci suke zuwa ga Allah ayyuhum aqrabu rahma ko ayyuhum aqrabu min wa yarjuna rahma sai yace wa laysa al-muradu bil wasila aidan al-manzila allati fil janna ba ana nufin wasila ba matsayi a aljanna allati amarna sallallahu alaihi wa sallama an nas'ala lahu Allah an yu'tiyahu iya ba wanda annabi yace mu roki Allah ya bashi ba tunda kalman al-wasila din tana iya daukar wata ma'anan a wani gurin amma anan shine ma'anar da take nufi wanda zamu zo mu ji me Ibn Kathir ya faɗa yace narju Allah an yu'tiyahu iya muna roƙon Allah ya ba annabi wannan matsayin li'annahu ko li'annaha la tanbaghi li'abdin wanda mun wannan matsayi ne da annabi ya faɗa yace bata dace da wani dan adam a doran ƙasa ba sai shi wa huwa yarju an yakuna huwa kuma annabi yace ina fatan ni ne zan samu wannan matsayin al-imam Ibn Kathir da yazo sai yace yaqulu ta'ala amirin ibadahu al-mu'minuna bi taqwahu Allah yana umurtar bayin sa da su ji tsoron sa sai yake cewa wa hiya idza qulinat bi ta'atihi kana al-murad biha al-inkifaf 'an al-maharim wa tark al-manhiyat in aka kawo kalman imani da taqwa aka hada su yace to tana nufin shine kifuwa abinda Allah yace ka bari ka bari abinda yace kai kai sai yace wa qad qala ba'daha wabtagu ilayhi alwasila Allah ya fada bayan wannan yace ku nemi alwasila sai yace qala sufyan as-sawri uduba ku gani ba magabata ake cewa sun ce a'a ba wani ba maganar mafarki ake kawo maka ba ba kuma magana bace ta aljanu yawa magana ake kawo maka ta magabata an talha an ata ibn abbas ay al-qurba wa kaza qala mujahid wa abu wa'il wal hasan wa qatada wa abdullah ibn kafir wa siddi wa ibn zubayr wa ibn zayd wa ghayr wahid wa qala qatada ay taqarrabu ilayhi bi ta'atihi ku ne muku sanci zuwa ga Allah ta hanyar aikin da wal amal da kuma yin aiki bima yurdihi da abinda zai yarda da Allah din yace wa qara abu zayd ulaika alladhina yabtaguna ila rabbihim alwasila yace wa hadha alladhi qalahu ha'ula'i al-a'imma wannan abinda malaman tafsiri suka fada yace la khilafa bainal mufassirin fihi malaman tafsiri ba su sabani ba akan wannan in kaga wani tafsiri an fassara maka kalman wasila an fi a nemi wani shehi a saka a tsakiya ya zama shine tsakaninka tsani tsakanin kai da shi dawa to wannan tafsirin yan baye ne fa khalafa min ba'dihim sai da yan mutanen kirki suka wuce yan baya suka zo daga baya sannan aka fara wannan karatu ya kawo wa'annan baitukan cewa idza ghafala alwashuna udna li waslina wa adat tafafi bainal awal wasa'il sai yace wal wasilatu hiya allati yatawassalu biha ila tahsil almaqsud ita ce abinda ake rikewa ta kai ka zuwa ga abinda kake nema kana neman ka samu yadda Allah ko kana neman ka shiga aljannar Allah ko to tunda kana neman wannan a gurin Allah to ana buƙatar aikin da zai sada ka zuwa ga wannan abu to shine sai yake cewa wal wasilatu aidan alamun ala a'la manzilatin fil janna yace wa hiya manzilatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sannan akan ce wasila wannan matsayi ne a aljanna kuma wannan matsayin annabi ne kadai ke da shi a wajen Allah yace wato a gidansa wa hiya aqrabu amkinatil jannati ila al-arsh shine gurin da yafi kowane guri kusa da al-arshin Allah sai yace wa qad sabata fi sahih al-bukhari kun ga haka ake yin addini in ka faɗi magana sai ka ce Allah ya ce annabi ya ce magabata sun ce min tariqi muhammad bin al-munkadir an jabir bin abdullah qala yake cewa annabi ya ce man qala hina yasma'u an-nida duk mutumin da yaji lokacin da ake kiran sallah allahumma rabb hadhihi dawati tamma was salati al-qa'ima nan wajen da muke faɗa kullum muna cewa ati muhammadin al-wasila to wannan matsayin shine muke cewa Allah ka ba annabi muhammad to a babin tawadu ne annabi yace ina fatan in kasance ni nake da wannan matsayin kuma annabi ne kadai yake da shi dan muna da matsayi na kulla wannan matsayin na kulla mutum biyu ne kadai suke da shi Allah ka ji kan alfazazi da yake kallon annabi yake cewa hawal waja ko hawal fakara min wajahaini hubbin wa kullati annabi ya tattaro daraja ta fuska guda biyu shi habibullahi ne kuma shi khalilullahi ne to sun yi musharaka da shi da annabi ibrahim annabi ibrahim Allah ya ce masa wattakazallahu ibrahima khalila shi kuma annabi ya ce inna allaha attakadani khalilan kama attakada ibrahima to sai wannan alwasila din wanda shine almaqamul mahmud wa man al-layl fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yaba asaka rabbuka to annabi ne kadai yake da wannan matsayin a wajen Allah sannan al-imam ibn kasir ya kawo hadisan da suke tabbatar da wannan cewa shine ainihin wato alwasila din da Allah madaukakin sarki yayi magana to yanzu nan wajen jidda na ga lokaci yana hararar mu shi ibnu arabi al-hatimi as-sufi wanda gashi nan abinda zaku ga suna faɗa masa kaga tafsirin nan dukkan abinda muke faɗa na rafa ne in kace zaka ta kwaso littafai to teburin nan kullun za a yi ta zika shi da littafi ya rasul jira 638 suna ce masa ash-shaykhul akbar muhyiddin wato bin ali bin muhammad ibn ahmad bin abdullah at-ta'ifi at-ta'i al-hati al-ma'ruf ibn arabi at-ta'i al-hatimi al-ma'ruf ibn arabi akwai ibn al-arabi mai alif da lam shine al-maliki mai akamul qur'an wanda ya rasu jira 500 da wani abu to bari ku ji da yazo fassara wannan ayin waqtahu ilayhi alwasila yadda ya fassara ta shi saboda sufi ne sufin nan irin mulhidai amma kuma gulatu amma kuma kun ga abinda suka saka a tafsirin abangon sa ash-shaykhul akbar muhyiddin shi raya addini mai da yazo nan wajen yace ya ayyuhal ladina amanu taqullaha sai yace bit tazkiyati ku ji tsoron Allah ta hanyar tazkiya to wata kila zaka dauka tazkiyar tsarkake kanka irin yadda ake nufi ko sai yace wabtagu ilayhi alwasila shine sai yace bit tahliya ta hanyar yin kulliya sai yace wajahidu fi sabilihi sai yace bi mahwis sifati wal fana'i bi zati ta hanyar ka shafi wato sifan Allah da kuma zatin Allah wajen fana'i wannan kana ji ka san yare ne nawa wannan kalmar bi mahwis sifati wal fana'i bi zati magana ce ka shiga cikin Allah ka narke ka zama da kai da Allah ba bambanci shine ya fada yace la'allakum tuflihuna min zuhuri baqa'i sifati waz-zati ma fil ardi ya ka wannan magana to wannan fa haka fa suke yin irin wannan tafsirin da badi ne wannan magana da shi ibnu arabi ya fada amma bari ku ji abin da shi shehu ibrahim yasi ya fada a cikin firiya da tafsir gashi a mujalladi na ainihin wato biyu bari mu ga me shehu ibrahim yasi yake fada da yazo kan wannan ayan ya ayyuhallazina amanu wato wabtagu ilayhi alwasila ku nemi kusanci zuwa ga Allah shin magana ina ayi tawassuli ko ku a'a magana ce za ku ji irin yadda yake a tafsiri haka yake gashi nan shi yasa na jama wajen layi haka yace ya ayyuhallazina amanu taqullaha sai ce khafu iqaballahi ku ji tsoron hukumar Allah bi an tuqi'uhu sai yace wabtagu sai yace utlubu ku nema ilayhi alwasila sai yace ma yuqarribukum ilayhi min ta'atihi abinda zai kusantar da ku zuwa ga Allah na hanyar yi masa da'a sai yace ja'ala tafsiral kalimataini Allah ya sanya tafsirin kalmomi guda biyu shay an wahidan abu daya yace ittaqullaha wabtagu ilayhi alwasila sai yace ittaqullaha ku ji tsoron Allah bi tarki nawahihi abinda Allah ya ce ku bari ku bari wabtagu ilayhi alwasila ku nemi kusanci zuwa ga Allah bi amali ma yuqarribukum ila Allah ta'ala da aikata abinda zai kusantar da ku zuwa ga Allah sai yace bada abittaqwa Allah ya fara da taqwa wal murad bihi huna abinda Allah ke nufi da ita anan tarku ma nah Allah anhu tabaaraka wa ta'ala duk abinda Allah ya ce ka bari ka bari yace saboda dabbul mafasid muqaddamun ala dalbil masalih tun kuɗe banna shi ake fara gabatarwa kafin janyo amfani shi yasa anan wajen yace hiya tasi'atu wal 20 min alqawa'id alfiqhiyya li shaykh ahmad az-zarqa al-hanafi sai yace wabtagu ilayhi alwasila sai yace i'malu ta'atin ku aikata aikin da'a tuqarribukum ila allahi tabaaraka wa ta'ala zulfa wa tazata kusantar da ku zuwa ga allah sai yace alwasa'ilu ila allahi ta'ala hanyoyi zuwa ga allah istalafu malamai sun ƙara wa juna ilimin fiha a ciki faqalu suka ce kullu amalin ya'maluhu al-insanu duk wani aiki da dan adam zai aikata min nawafil khairi na nafilolin alheri yakunu wasilatan bainahu wa bain Allah ta'ala to yakan zama tsani ne tsakanin ka dawa kun ga anan bai she shi Ibrahim bai ce ka koma kana cewa Allah dan wane ba yanzu yana kokarin fassara maka wabtagu ilayhi alwasila da ma'anan me aiki ake yi aiki ake tashi ayi aiki ake yi sai yake cewa wa qara'na fil qur'ani thalatha ayat mun karanta a cikin alqur'ani ayoyi guda uku kullu ayatin tadammanat wasilatan ila allahi tabaaraka wa ta'ala kowace hanya aya ta kunshi abinda zai kusantar da kai zuwa ga Allah sai ya kawo ayar kul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yace alimna anna ittiba'an nabi fi jami'il aqwali wal af'ali mun san cewa bin annabi a duk cikin magana da aiki ya taqarrabu biha al insanu ila allah ta'ala shine abinda zai kusantar da dan adam zuwa ga allah wa qala yake cewa allah ya ce aya ta biyu wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha sai yace musahabatu salihina kai abokantaka da mutanen kirki ba wai ka dauki mutanen kirkin ka sasu zaman tu su ne tsani tsakaninka dawa ka ce Allah dan wane ba sai yace wattibai wattiba'u sabil man anaba ilai inda kuma bin tafarkin wanda suka koma zuwa gare ni haka wattiba'u sabil man anaba ilayya sai yace ila musahabati ahli dhikri wal arifina billahi zuwa ga mu abokantakar ma'abuta zikiri da wanda suka san Allah kaga sai ya shigo da wani abu wanda in ka koma duk malaman tafsiri ba wanda ya faɗi wannan sai yace qala ahadu salihin inda mautihi dai daga cikin mutanen kirki ya fada sanda zai mutu yace usikum bi taqwallahi fi sirri wal alam ina muku wasiya ku tsoron Allah abu he da bayyane wa bi illati ta'am da karanta abinci wa illati al-manam da karanta bacci wa illati al-kalam da karanta magana sannan wa hijranil ma'asi wal asam da kaurace wa zunubi da sabo wa tarki shahawati madal ayyam da kuma kaurace wa sha'awa tsawon lokaci wa majanabati suhba wa suhbati sufaha min al-anam da kuma nisantar wawaye a daina abokantaka da su sannan sai yace wa bi suhbati salihin al-khiram da abokantaka da mutanen kirki sai yace wa khairun nasi man yanfa'un nasa wa khairul kalami ma qalla wa dalla sai yace wa alam ka sani annan nafi'a abinda yake mai amfani huwa taqwa shine tsoron Allah wal manji abinda zai tseratar da kai huwa al-amal as-salih shine aiki mai kyau wal imanu sahih da imanin ingantacce wannan maganan fasho Ibrahim Yas ne yake yin ta fa a cikin littafin safiriya da tafsir sai yace la hasaba wala nasaba ba wata nasaba ko dangantaka yace wala yagurranna kuma shaytanu bi kasrati mafakiri abaikum wa ajdadikum kada ku kuskura wai alfahari da iyayenku da darajar ku ya ruɗe ku yace fa innal bawla asluhu alma at-tayyib fitsari da kake gani ai asalin sa ruwa ne mai kyau ai dan adam in yana fitsari ba ruwa mai kyau ya shaye fitsari ma as-safi tatacce yace wallahu yukhrij al-hayy min al-mayyit wa yukhrij al-mayyita ai haka shi Ibrahim ya faɗa magana doguwa to malam Ali yana nuna cewa lokaci yayi gobe za mu kawo maganganun wasu malaman nan ma a littafin inshi'a ne na Nahjul Balagha zaka ji abin da suka ce sayyidina Ali ya faɗa ka ji meye